طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بعد تقيد الجن ثم نتكلم مستوى الحديث نا ابن وسيمين نيوزا متعش درسينا
tara
darasi ne tara da taimakon Allah. Zan mutar shi kuma akan al-idraju, inda malamin ya ce al-idraju fil matn. Ni ake ce ma al-idraju fil matn, zai mana bayani akan abin da ya shafi al-idraju fil matn. Alif malamin ya ce ta'rifuhu, ta'rifin shi menene al-idraj, sannan kuma makanuhu ma'a tamsil, da kuma mata yuhkam bihi, yaushe ne ake ma hadisi ai hukunci akan cewa wannan hadisin mudraj ne. Tayyib, mana yace a alif kenan, ce al idraju fil matn. Ce mi abinda ake cewa al idraju fil matn huwa an yudkhila ahadu ruwat fil hadisi kalaman min indihi biduni bayanin, imma tafsiran li kalimatin aw istinbatan li hukmin aw bayanan li hikmatin. Abinda ake cewa da tadri al-idraj shine a samu cikin rawi daga cikin ruwatul hadis, samu wani ɗaya daga cikin rawun ya sa wata kalma a cikin hadisin wannan daga wajen shi, kalmar tashi ce zai ƙara ta a cikin wannan hadisin dan yayi bayani biduni bayani, ba tare da yayi wani bayani ba. Kamar mun sani shi hadisi ya kaskaso biyu, akwai matan akwai isnadi. Kamar matani shine magana gundarin magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma isnadi hanyar da ta zo mana ta hadisi. To a cikin wancan matanin gundarin magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a samu cikin wani rawi ya ƙara wata magana kuma bai yi ba bayani, yana zagwa da bayani, a samu shi rawin da ya ƙara wannan magana dan ya bayyana maka ne wata kalma ko da ku baka gane ta ba, ko kuma dan ya ma tafsirin abin ka gane shi da kyau. Shine ma ne yace imma tafsiran li kalma, ko dan yayi tafsirin wannan kalma in, ko kuma istinbatan li hukm, ko kuma yayi wani istinbati ne na wani hukumi, hukunci yake so ya bayyana maka shi, au bayanin li hikma, ko kuma ya bayyana ma wata hikima ce ta karkashin wannan hadisi. To wannan hanyoyin shine ake samu rawi yayi idraji a cikin matanin hadisi, abin da yake cewa al-idraj. Kamar yanda zan mu gani can cikin baiquniya yace menene wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'di alfazir ruwat at-tasalat, can baiki na tsaka-tsaka ta gani wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'di alfazir ruwat at-tasalat. To wannan shine ma da yake so ya gaima kenan. Idan aka ce al-idraj a cikin matani shine a samu cikin rawi daga cikin ruwat ya dauke hadisi ya sanya maganar shi a cikin hadisi in bai ba bayani, wani yana sanya ta ne dan yayi tafsirin ma'ana, yayi tafsirin kalma, wani yana sanya ta ne maganar tashi dan yayi istinbatin hukunci a cikin hadisin, wani kuma saboda wata hikima ce da ya gani yake sanya ta. Wasu malamai kuma suna fasarta al-idraj fil matn ko kuma fil istilah, a wajen malamai suke cewa ma udkhila fi matnihi kalaman laysa minhu aw ghayr siyaqu al-isnad, abinda aka sanya a cikin matanin hadisi. Matanin hadisi shine magana da muka ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yazo magana ba ta Annabi wacce aka sanya ta cikin hadisin, ko kuma a cikin isnadi aka juye isnadi ya zama to ba daidai ba aka kawo shi, shi ma ana cewa an yi idraji. Amma zan magani idrajin kasan ilakam malamai sun kasu shi kaso biyu, kamar yadda zan mutu, akwai al-idraj fil matn, akwai al-idraj fil isnad. Kina abinda malam ya kawo mana nan kenan, malam ya ce ba kina mun ga ta'arifin shi, mun san menene zan makaranta, abinda ya zo rawi yake karawa cikin hadisi, amma dan yayi bayani ko kuma bai yi ba bayani, ko kuma dan yayi istinbatin wani hukumici ko kuma wata hikima daban. Sai malam ya ce ba makanuhu ma'a tamsil, makanin gurin ashi al-idraj a wajen ɗan malaman hadisi, da kuma misali wanda zai waddaha mana shi, ya waddaha mana ya menene idraji. Malam ya ce wa yakunu fi awwalil hadisi wa wasatihi wa akhirihi, shi al-idraj da ake samu a cikin hadisi yana zawwa a farkon hadisi kuma yana zawwa a tsakan hadisi kuma yana zawwa a ƙarshen hadisi wannan kenan a cikin matani al-idraj fil matan yana zawwa a farkon hadisi yana zawwa a ƙarshen hadisi yana zawwa a tsakan hadisi malam yace misaluhu fi awwali misalin shi a cikin farkon hadisi kafin mu je misali shi kuma al-idraj fil matan malamai sun fasarta shi akan cewa shine huwa an yadkhulu ar-rawi fi matan al-hadis kalaman laysa minhu min ghairi tamyizin wa bayanan lidhalika fa fihi idkhal mawquf bi marfu' kenan kamar yanda muka yi bayani cewa shi fil matan shine rawi ya kawo hadisi ya kawo maganar shi a cikin hadisi ya ƙara ta ba tare da yayi bayani ba ko yayi ne dan ya fassarta wani abu ko yayi ne dan ya bayyana wani istinbadin wani abu yayi a cikin hadisin ko kuma yayi ne dan wata hikima to nan mushkilar da take faruwa shine idan shi rawun a cikin wannan hadisin ya gama mun san idan hadisi ya taho ya tsaya wajen sahabi ne mauqu zuwa ga annabi fa marfu kinna an gama mauqufu da marfu kina an gama mauqufu da marfu an gama shi an ce kuma annabi ya faɗi ina kaga saboda irin wannan taka tsantsan din to shine abinda zan mu dauka kenan a cikin sura ta farko misali na farko a cikin wannan shine hadisi Abi Huraira hadisin da Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbiqul wudu'a wailul lil ababi minan na ku cika arwalla lalle wani da halaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke sa wajen arwalla malam yace fa qauluhu fadai shi asbiqul wudu'a ku cika arwalla ku kyautata arwallanku mudrajun min kalami Abi Huraira wannan an yi idrajin ta ne a cikin magana Abi Huraira ce akai idrajin ta cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yace bayyanahu aw bayyanatuhu riwayatul lil Bukhari anhu annahu qala asbiqul wudu'a fa inna abal qasim qala wailul lil aqabi minan nar malam yace abin da ya bayyana mana wannan fadar cewa asbiqul wudu'a wannan lafazin magana Abi Huraira ce ruwaya da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abi Huraira isnadin da Bukhari ya rawaito a cikin sahih al-Bukhari daga Abi Huraira ruwaya ga tanan qala yace asbiqul wudu'a ku kyautata arwallanku ku cika arwallanku fa inna abal qasim sallallahu alaihi wa sallam qala waylu lil aqabin kusan da cewa lalle baban al-Qasim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wani da halaka ya tabbata da gargadin ba da bawan ke suwa wajen arwallan to nan sai ya bayyana mana kenan ina ne magana annabi ana qala wailul lil aqabi minan nar nan ita ce magana annabi kenan can baya duka magana Abi Huraira ce tunda kun gani shi da kanshi ce ku cika kamar ni ne nazo ina maka bayani to ina ce maka ka cika arwallan ka ganga yin arwallan da kyau kana cika komi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar to wasu da suka rawaito shi ga wata hanya sai suka ce ku cika arwalla annabi wailul lil aqabi minan nar suka sa ta dukkan wannan magana ta annabi ce to kenan shine nan an yi idrajin wannan kalma din a cikin hadisi a farkon shi kenan nan a farkon shi kenan shine malam ya kawo mana misali ya fatan an gane kenan wannan ita ce sura ta farko misali na farko da yake bayyana mana cewa idraji ana samun shi a farkon matan wa misaluhu fi wasatihi da kuma misali a tsakiyan tsakan hadisi hadisu Aisha malam yace hadisin Aisha da Allah ta tabbata a gare ta zake cewa fi badil wahyi a kissa da tarwaito lokacin da aka farawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyi fi badil wahyi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali zawati al-adad qawluhu fa qawluhu malam yace wa huwa ta'abbud مدرج من كلام الزهري بينته رواية البخاري من طريقه بلفظ وكان يلحق بغار حراء فيتحنس فيه وقال والتحنس التعبد ليالي ذوات العرج مالا ينسي misali a tsake tsakin hadisi kuma na idraji shine hadisin Aisha da ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kissa ta farkon wahayi da aka wara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin halwa yana kebewa a gari Hira fa yatahannas yana yin at-tahannus me ake cewa at-tahannus ibada shine he aka fasarta wa huwa ta'abbud kinan kaga nan miye yazo idrajin yazo ne idan yayi tafsirin ma ma'ana at-tahannus to amma wa huwa ta'abbud ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba take to shine malam yace abinda ya bayyana mana wannan wa huwa ta'abbud mudraja min kalamin zuhuri sanadin akwai imamu zuhuri shi yayi idrajin wannan kalmai a cikin hadisi to malam yace abinda ya bayyana mana a cikin ruwaya zuhuri da tazo daga Imam al-Bukhari wa kana yalhaqu bi ghari Hira in fa yatahannasu fihi sai tsaya yace qala wa yace kenan shi az-zuhuri ka gani wannan shi ya wannan in mana ya bayyana mana cewa nan wannan kalma ce ta shi rawun da yazo yayin idrajin ta danye ma tafsirin wata kalma mai sa'aba a ciki shine yace qala yace wa tahannus at-ta'abbud kenan ya ke cewa tahannus shine at-ta'abbud kenan mun gani nan idraji ya zo akan wasatin hadisi wanda daga cikin idraji na wasatin hadisi akwai misalai da yawa wanda nan ma ga wani misali malam ya kawo hadisin Basra binti Safwan marfu'an take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu aw unthayhi aw rufghayhi falyatawadda malam yace nan wal qadrul marfu' minhu huwa man massa zakarahu falyatawadda amma qawluhu aw usnayhi aw rufghayhi fa huwa min kalami urwa bin zubair ahad ruwat al hadith kama jaa mubayyanan fi ba'd ruwat hadisi ya tabbata annabi yake cewa man massa zakarahu falyatawadda wannan shine lafazin hadisi wanda yazo daga annabi to sai aka samu ruwaya daga Basra binti Safwan a ciki ruwaya akwai Urwa bin Zubair to sai ya ƙara aw rufghayhi aw unthayhi duka ya ƙara a cikin wannan to wannan asalin hadisin da muka samu man massa zakarahu falyatawadda shi muka samu ya bayyana mana waccan wanda aka ƙara a tsakin hadisin mudraja ce daga Urwa bin Zubair kina akwai su daga cikin hadisai wanda ake idraji a cikin tsakin hadisi sai malam yace misaluhu fi akhiril hadis sanan misalin shi al idraj a ƙarshen hadisi malam yace hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ما لن يجف قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في المسند عنه أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لن يتشي مثالا حديثي الإدراج القرشان حديثي hadisin Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min azaril wudu lalle al ummata za wannan in za a kirawo su a ranar tashin kiyama za a tado su a ranar tashin kiyama ghurran muhajjalina min azaril wudu suna daga cikin gabobin su na arwalla suna da haske farare zasu taso al umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin hay wannan in arwalla da suke ai a cikin hadisin aka ce fa manista ta aminkum an yutila gurratahu falyafal duk wanda ya samu dama yake da ikon ya tsawaita wannan hasken da zai samu fari na asar in arwalla da kake yi to falyafal to yayi to wannan magana malam yace fa qawluhu fa manista ta aminkum an yutila gurratahu falyafal mudrajun min kalami Abi Huraira to wannan magana kuma ita idraji ne daga magana Abi Huraira tun da bancin shi akwai wata ruwaya ma wanda Hadisi Ibn Abi Faruha wanda ya isko shi ina ji Abi Huraira ne isko ko kuma ɗaya daga cikin sahaba da manta wanda ya isko shi yana arwalla ina ji Abi Huraira ne in zai zo wanke hannu yana wanke hannan waje hannan waje har yake ce mishi ya bani Abi faruwa law alimtu annaka ha huna ma fa'altu hadhihi alwudu sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati da'una yawm al-qiyamati al-hadith kisa na manta ta duka kenan shi ijtihadin shi ne sai ya gai kuma anan yace fa man istata'a minkum an yuqila ghurratuhu falyaf'al yayi sai to wasu suka sa ta cikin hadisi suka dauka magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam din nan mallan yace mana in farada biha nu'aym bin al-mujmir an abi hurayra nu'aym bin mujmir shi kadai yayi infiradi da wannan ruwayan mai ziyada wannan dukkan ruwayoyin da suka rawaito hadisi daga abi hurayra bisu rawaito ta ba da wannan lafazin sai nu'aym bin mujmir shine mallan yace wa zakar fil musnad annahu anhu أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة أما أتكلم مسندنا إمام أحمد شيء نعيم المجمل يا بيان تشوى توني دي بنسلي وونم فمن استطاع من فمن يطيل قرته دقى فداء النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم كما دقى فداء أبي هريرة ما لن يتشوى وقد بيان غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة ديوى دقى تكين حقيقة دقى تكين ديوى دقى تكين ما لمي حفاظ نحديثي sun yi bayani cewa wannan kalma wannan jumla mudarraja ce an yi idrajin ta ne a cikin ba fada annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa kala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yake cewa la yumkin an takuna min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan batta yi wa ta zamanto daga cikin magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kinan nan mallan ya kawo mana aksam suwar guda uku na idraj da inda ake samun mudaraja a cikin farkon hadisi da inda ake samun shi a tsakan hadisi da inda ake samun shi a ƙarshen hadisi wannan kuma duka a cikin filmat akwai al-idraj fi isnad nan mallan bai kawo shi ba bai kawo ba al-idraj fi isnad dai kafin mu je al-idraj ko kuma muna iya mu dauke shi idraj fi isnad mallan yace wa yahsulu bi taghyir ar-rawi siyaqu sanad al-hadith ala wajhin sahih wa qad zakara ahli al-ilm iddat suwar li-idraj fi al-isnad nadhkuru minha suratayn mallan yace idraj da ake yi a cikin isnadi yana zawwa ne daga wasu ruwat su sanya su dan juya isnadin ya zamanto ba akan wajhin da aka rawaito shi ba wanda yake ingantacce kamar yana da shige da kal inda zan magani kalbul isnad da ku gani an juye isnad ne da wani to shi ma kusan haka ne za a gama kamar yanda zan maga sura daga cikin ta daga cikin al-idraj fil isnad na akwai sura guda biyu ma ne ya kawo yace an ya akhuzu rawi hadis an jama'ati asaniduhum mukhtalifa fayarwihi anhum bi isnad wahid min ghairi bayan ikhtilaf daga cikin idraj fil isnad a samu rawi ya samu hadisi daga wajen mutane da yawa to hadisi guda ne amma yana da hanyoyi da yawa to sai ya rawaito hadisin in ya rawaito sai ya bayyana wa'annan mutanen ya bayyana su kuma ya karawa da wannan hadisi san ba mu to ga Allah karam ko yana sama misali na rawaito hadisi daga kai na ina wata hanya daga kai ma wata hanya daga kai wata hanya ina da wannan hadisi amma can hadisi guda ne matani guda ne to da nazo misali nan mallan da ya kawo ce misali ma rawahu Abdurrahman ibn al-Mahdi an Sufyan al-Thawri an Mansur wa A'mash wa Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Amr ibn Sharahbil an ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdurrahman ibn al-Mahdi ya rawaito hadisi daga Sufyan al-Thawri daga Mansur daya wa A'mash biyu wa Wasil ibn al-Ahdab uku wannan su uku duka ya rawaito hadisin daga hanyar su an Abi Wa'il daga Abi Wa'il an Amr ibn Shurahbil an Amr ibn Shurahbil an ibn Mas'ud daga ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ayy dhanba azama alhadis tayyib wannan hadisin da Abdurrahman ibn Mahdi ya rawaito an san tayyib Abdurrahman ibn Mahdi
Sufyan ne Sufyan al-Thawri Sufyan Mansur Mansur وعمش. وواصع. طيب سيكما علي واجب عمرو بن شعبي ابن مسعود wannan hadisi Abdurrahman bin Mahal ya rawaito shi to matsalar da aka samu ya rawaito hadisin duka daga wannan yana da hanyar da ya samu hadisin to da yazo nan sai ya gama su da yace an da ya rawaito shi an su Abdurrahman bin Mahal an su Sufyan al-Thawri sai yace an Mansur wa A'mash wa Wasila an Mansur wa A'mash wa Wasila sai yace an Abi Wayl kaga da wawaye rawaito su kenan yana da ruwaya tasu daban-daban to amma matanancan ɗaya to matsalar da aka samu shi daga nan da ya kawo shi haka da yi ba bayanin ikhtilafin sanadin da ke da kwai bai ba ikhtilafin shi menene ikhtilafin da ke da kwai a cikin sanadin wasiyaku sahih li isnad anna mansur wa amash rawayahu an abi wa'il an amru bin shu'aib an amru bin sharhabi عن ابن مسعود أما واصلة بن الأحدب فقد رواه عن أبي وائل وأن حي لا يروي لأن هنا الرواية عند ذكي حقيقي رواية وتن إتتيك لقي باب عمرو بن الشعبي إتكو رواية يأتي عن سفيان الثوري عن واصلة عن أبي وائل ما أبي وائل yanzu kawai an alibin masu alibin masu kenan daga abi waye babu wane ne babu amur bin shurahim to a wannan da yi ba bayanin ikhtilafin wancan kenan da mi zan mace wannan ruwaye mi za a ce ana akwai idiraji tunda ai daukan ta za a yi da Amr bin Shahabi shi kuma a wannan ruwaya babu shi kenan an yi idirajin shi a ciki an yi idirajin shi kenan nan an samu idiraji fil isnad shine kenan inda duka wannan ai hanyar su guda yana da ruwaya daga Sufyan al-Thawri an Mansur an Abi Wa'il an Amr bin Shahabi an Ibn Mas'ud kuma yana da daga Sufyan al-Thawri an A'mash an Abi Wa'il hanyar da yake daga nan ne kawai yana da ruwaya daya daga A'mash yana da daya daga Mansur kuma ta bi hanyar to amma ta wasila babu a tsakankanin su Amr bin Shahabi to amma da ya kawo nan yace haddathana Sufyan an Mansur wa A'mash wa wasila yace an Abi Wa'il an Amr bin Shahabi to wannan ai sanadin wancan babu shi kenan an yi idirajin shi a cikin isnad din to nan ne kenan ya zamanto kenan an samu al-idraj fi isnad kenan wannan ruwaya ta zamanto mudraja ce in ba a bayyana ba kenan malama hadisi suka ganta za a fata zasu idan da ta su a wasila bi ruwaya wanda take da zo daga Abi Wa'il daga Amr bin Shahabi wannan misali kenan na farko misali na biyu daga cikin idraj fi isnad shine malam yace an yi sukar rawi isnadul hadith thumma yaqulu kalaman min indihi fa yazunnu rawi annahu anna dhalika kalaman huwa matnul hadith fa yarwihi anhu bil isnad tayyib misali na biyu al idraj da yake samu a cikin isnadi shi kuma a samu rawi ya bayyana hadith isnadi misali nace haddathana fulan an fulan to ban gai ba hadisin kai ka samu isnadi amma babu matani to sai aka yi katari na gai wata magana to sai ka dauki maganar nan ka dora ta a isnadin wancan to kaga wannan an samu idiraji tunda wancan matanin da na faɗi
misali ba wannan ne ba istinadi shi to ka ganin duka idrajin sanadin ne akai gabaki da kamar misalin hadisin da muka kawo marawahu sabit bin musa az-zahid an sharikin nahai an a'mash an abi sufyan an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhahu bin nahar wannan kissa ce ta faru a majalisi na sabit to ya akai sabit yana zanne yana ba mutane hadisi mun gai a baya malamai in suna bada hadisi zamane suke suna gai haddathani fulan an fulan an fulan to shi yana bada hadisi sabit bin musa az-zahid yace haddathana shuraik an-nakhi an al-a'mash an abi sufyan an jabir bin abdullah an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam zai gai isnadin sai sharik kissa da tawallu ya shuraik ya shigo masallaci da ya shigo masallaci ko kuma da ya shigo majalisin da ake karatu sai gani huskar shi tana haske haka sai yake mishi magana ya ce man kasurat salatuhu bil layl hasuna wajhahu bin nahar to daga cikin ruwat su kawai suka rubuta kawai suka rubuta tunda shi ya kai isnadi ya kare isnadi to sai suka dauka wannan magana da ya fadi shine matanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma ya gan shi ne ya shigo yana kirgari kamar mutum ne ya shigo cikai duk wanda yace man kasurat salatu bilal duk wanda sallar shi ta dare ta yawaita hasuna wajhahu bin nahar da rana zaka gani huskar shi tana ta haske to sai suka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka sai suka dauki isnadin wannan sai suka dora akan waccan magana to yanzu wannan ne to kuma kawai yayi magana ta kai to ka gani wannan shi an yi duka isnadin din ne gabaki daya aka dauko na aka dora na ba daidai ba to wannan shi daga cikin isnadi na mujarraj na isnadi kenan na matanin shi a wajen matanin hadisin ne ake samu shi kuma na isnadi amma a rawaito hadisi da isnadi da yawa to amma isnadin wancan da wannan akwai bambanci sai a gama su ba tare da an yi bayanin ikhtilafin sanadi idan aka yi ikhtilafin aka yi bayyana ikhtilafin sanadin kenan zaka gane wannan ga hanyar shi kamar nan gashi nan wasil ana bi wa'il an ibn mas'ud shi kuma nan ana bi wa'il an amr ibn shu'aib ashar habib an ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan he da yake yi isnadin gabaki daya kawai da yazo da ya shigo shi wancan ke ce man kasarat salatu bil layl hasuna wajhahu bin nahar kawai sai aka dauka sai aka dauka to kaga kuma an dauki hadisi wannan daga lokacin an dauki hadisi mun kai kasuwa ka ba mutane labarin ka nan da nan hadisi ya din a zamanin yanzu ne WhatsApp
kuma mun mamaki aka gane
ba to wannan yana daga ciki na idraji na cikin sanad wanda malam nan bai kawo shi ba da ke nan malam yi kawai dai ta'arifat ne da abubuwa
wancan sanadin da ya yanke yawa ga guda
na'am
da ya yanke sanadin guda
kamar yadda sanadin guda kamar yadda aya wanda ke fasa wata aya ko maka wannan idan zai 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 shafi ko an haka mutu wancan hanyar za a gan shi
gashi yadda yake shi yasa malamai sun yi aiki sosai
wannan sai kai bincike da shi
yanzu wannan tayi na ruwaya ibnu mas'ud ba mun kadai abaci amma in ba su hadu ba kaga abin ya zama to an yi idrajin wannan a cikin nan
kuma ya zama to shi daga wajen wannan ibnu mas'ud ko wannan sahabi ne kenan
a ibnu mas'ud shi ne sahabi ne tana yi wa to tabi'i ne tunda tabi'ai ai akwai wanda suna da ruwaya ba ko an ba kamar tunda nan tunda wannan lazimi zama to shar'an ibn shara'i tabi'i to a dauka abi wa'il shi ma tabi'i ne to in tabi'ai ne duka biyu kenan yana da ruwaya tsakanin shi da ibnu mas'ud kuma yana da ruwaya an ibnu mas'ud direkta ma kamar yanzu nan yana da ruwaya daga wannan zuwa mus'ab kuma yana da ruwaya da zuwa mus'ab to kenan in ya zama to kuma ni in ba tabi'i bane ba wannan na dora ta zuwa ga mus'ab kenan babu wani tsakankanin mu ina muka ga mu kenan da ta zama to
munkafi
hadisin zai zama to munkafi
kuma ni tabi'i
tayyib kenan dai wannan shine abin da yana ga idraji fil isnad insha Allah ji mallan yace wala yukam bil idraji illa bi dalilin ba amma idraji hukunci sai tare da dalili imma min kalamin rawi aw min kalami ahli al a'imma kace wannan hadisin wannan magana an yi mudaraja ce a cikin hadisi baka wadi ba sai ka samu dalili kamar rawin ya bayyana ma cewa wannan mudaraja ce ko kuma malamai masana malamai hadisi suka bayyana ma wannan magana mudaraja ce a cikin hadisin malaman su kuma wanda mu'tadilin wanda ana itibarin su a cikin maganganun hadisi aw min kalami al-mudrij ko kuma shi wanda ya sanya yayi idrajin bi haisu yastahilu an yaqulahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya zamanta wannan abin bai dace a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi to akwai wasu abubuwa wanda bari akwai hadisin misalin da zamu gani daga cikin hadisin da zai zamanto ka iya gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abi Huraira yadda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa lil abdil mamluk as-salih ajrani wallazi nafsi bi yadi laula al-jihad fi sabilillah wal hajj wa biru ummi la ahbabtu an amutu wa ana mamluk hadisi ne ya tabbata cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga bawa wanda aka salihi wanda aka mallake shi bawa to yana da ajran lada guda biyu sai annabi yace wallazi nafsi bi nai biyadi na rantse da wanda raina yake hannun shi laulal jihad fi sabilillah in ba dan jihad fi sabilillah ba da haji da kuma biyayya ga uwata la ahbabtu an amutu ana amuta wa ana mamluk da na so in yi ummutu ni ma ina bawa to kaga wannan annabi baya wale shi direktaman malamai suka ce fa qawlu wallazi nafsi biyadi ila آخر الحديث مدرجة من كلام أبي هريرة إذ يستحيل أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا النبي يتمنى زمن تباوى كما أكسكت ولأن أمه توفيت وهو صغير سننكم النبي صلى الله عليه وسلم أي ما يفي شتامت ينعر تننكم يأتي وبر والد وبر أمه kinan kaga ni wannan suka ce wannan yana daga cikin abu ne wanda mustahil a ce an same shi to wannan yana daga cikin hanyar da zaka gane abu mudaraji ne ko kuma wannan malamai suna kawo daga cikin asbab na idraji me yake sanya ayi idraji a cikin sanan mun ga can baya cikin wannan tahadisi marawi yayi shi ne dan ya bayyana dan ya fassara wata kalma ko kuma ya huddo wata hikima ko kuma yayi wannan in shi ba ko kuma yayi ma istinbadi daga cikin hadisi to wannan duk yana daga cikin sababna idraj shine malam yace an yaksudu rawi bayanan hukmin aw nahwi zalika fayazkuru al-hukm thumma yastadillu alayhi biqawli nabi sallallahu alayhi wasallam fayazunnu al-ba'd ruwat annaku anna kalami min sulbi hadis فينقله مدرجا فيه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار وكما أن يقصد الراوي تفسير الكلمة أو غريب وردت أثناء الحديث كما يندزو أتكين حديثا عائشة وكان يتحنث زهرية وهو التعبد ينام ونن شيني أبن مالا يكاومنا أتكين الإدراج ينام أتك أيتي شي إدراجي ana samun shi a cikin sanad ana cikin samun shi a cikin matan mafi yawa a cikin matan yana da sura uku akwai farkon matani akwai karshen matani akwai tsakantan matani shi kuma a cikin isnadi akwai sura marawi ya zamanto ya rawaito hadisai sai ya zamanto ya gaggama su a ciki ba tare akwai ikhtilafi kuma a cikin hadisi ba tare da ya bayyana ba ko kuma a samu irin na kisai Shuraik da shi da Thabit a cikin majalisin Thabit ya ba da hadisi a ta sana fulan 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 da ya shigo ya ce man kasratu wajhahu man kasrat salatu bil layl hasuna wajhahu bin nahar to sai fa yazunnu al ba'd anna hadha huwa matn al hadith yana in yi zaman to wannan shi ma kan gani isnadin gabaki ɗaya ne an yi idrajin shi ala kulli hal hadisin mudraj idan ya zaman to hada ne daga rawi ba tare da ba tare da gangan bane ba ko yayi shi ne dan ya zamanto ya fasarta wani abu ko kuma wani abu bai bata hadisi a ce wannan hadisin ya wannan in dai ya zamanto yayi bayani dan ya fasarta ne kamar yanzu wannan hadisin Abi Huraira da aka yi idraji ai bai bata ba hadisi kenan kawai malamai su gane cewa eh wannan mudraja ce ga tanan gehi amma ga fadar nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to in kuma yayi shi da gangam to wannan kuma zai zamanto malamai suka ce la yakhlu min halaini an yaqa fil idraj bi tafsir lafz fil hadith fal amru sahl wa la yuhram lakin al aula an yanussa al rawi ala bayani idan ya zamanto da gangam ne rawin yayi idrajin a ciki to bai wuce hanya guda biyu malamai suka ce in ya zamanto yayi bayani abin da ya dace da rawun shine yayi bayanin wannan magana ta bayanin shi ne ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama bane ba amma in ya zamanto li ghairi qasd aw ihamin annahu marfu'un to wannan bai dace wa malamai suka ce haramun ne kuma na hadisi ba dauke shi inda gangam ne yayi shi kuma ya danganta shi magana ce kenan yayi zai koma ma cikin hadisin maudu ya kawo kwata kwata ya sani da gangam ya kawo hadisin ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi bai kawo ya dora mishi isnadi kenan wannan zai kai koma cikin mawdu'at na lakiyai kenan dai a takaice wannan shine abin da ya shara cikin malam yazo mana da shi da kuma abin da muka kakkara a cikin mudraj sai az-ziyadatu fil hadisi lokacin azane sai sai tun sama kenan dai insha Allah kenan sai mu tashi az-ziyadatu fil hadisi ta'rifuha aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'a tamthil menene yake ce ma az-ziyada qari a cikin hadisi duk da cewa shi ma wannan yana da alaka da wannan mudraj yana da alaka daga wani bangare tunda idan muka duba nan malam yace huwa an yadhifa ahad ruwati ila al hadisi ma laysa min shine a samu rawi ya ƙara wani abu na hadisi wanda bayya daga cikin shi watan qasimu bari mu dauki kenan harkokon sai mu gama da wancan dan ya daidai malam yace watan qasimu ila kasmaini az-ziyadatu fil hadisi ta kasu kaso biyu na farko yace an yakuna min qabilil idraj ya zamanto yana kusa da idraj wanda muka dauka yanzu wa hiya allati zadaha ahad ruwati min indihi la ala annaha min al hadisi wa sabaqa bayanu mata yuhkam biha wadda ita ce kuma wadda rawi zai ƙara wani abu a cikin hadisi ba tare da cewa wannan kalmar ta hadisi ce kamar yadda muka dauka a mudrajin zu to wannan na farko kenan kuma mun gani yaushe ne ake daukan shi yaushe ne ba daukan shi nabi malam yace an yati ba'du ruwat ala annaha min al hadisi nafsihi fa in kanat min ghairi thiqa lam tuqbal li annahu la yuqbal man farada bihi fama zadahu ala ghairihi aula bir raddi wa in kanat min thiqa fa in kanat munafiyatan li riwayati ghairihi mimman huwa aktsar minhu aw awthaq lam tuqbal li annaha hina idhin shadha kinan zan mu gani az-ziyada malamai suna cewa ziyadatu thiqa ana karbar ziyadatu thiqa ko kuma ba a karba thiqa ne hadisi ne ya rawaito kamar yanda zai kawo mana misali na Malik ya rawaito hadisi sai ya ƙara wani abu to an karba ko kuma ba a karba ba to yaushe ne zan mu karba yaushe kuma zata koma shaza tunda in ya ƙara wani abu muka bincika wasu ruwaya man huwa aula minhu sun khalafa mishi sai ta koma shaza in kuma shi da ifi ne kuma ya ƙara wani abu to ai shi a shadda abin eh awin ya wuce yawa gidan wannan ita ake cewa kenan munkara shine wal munkarul fardu bihi rawin gala ta'diduhu la yahlu la ya المنكر الفرد به او ان درا تعديله لا يحمل التفرد cikin baykuliya kenan dai insha Allah satun sama zan mu dora ziyaratu thiqat ne so da lokaci ya bada tsarul hadisi shi ma babe ne karami kenan sami mun kusa gama kismin harko mun gama sai a cire kismi na biyu kuma sai ta'rifatin litattabai mahatul kutub ne so da karshe kuma adabul alim wal muta'allim wanda ma nan ya kawo sirri to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.